Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a fannin shirya fina-finai a nan Amurka wanda ake kira Golden Globes wanda kuma aka yi shi a karo na 80. Yau batun da zamu tattauna kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin a ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar shirye fina-finai a Amurka wanda ake kira Golden Globes wanda kuma aka yi a karo na 80 a Jack California dake nan Amurka. Mai shirye fina-finai Steven Spielberg na ɗaya daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a bikin na Golden Globes dake karrama masu ruwa da tsaki a harkar shirye fina-finai. Spielberg wanda ya shirya fina-finan Jaws, Schindler's List da Saving Private Ryan ya lashe lambar yabo ta director da ya fi iya aiki da film ɗinsa na The Fablemans.
Nobody really knows who we are until we're courageous enough to tell everyone who we are, and I spent a lot of time.
Spielberg kina yake cewa babu wanda ya san ko mu su waye har sai mun jajirce mun faɗa wa mutane mu su wane ne. Na kwashe tsawon lokaci ina tunanin yaushe zan bada labari
na. That story, and I figured out when I turned about 74 years old, I said you better do it now.
Wannan ita ce lambar yabo ta uku ta Golden Globes da Spielberg mai shekaru 76 ya lashe. A baya ya taba lashewa da film ɗinsa na Schindler's List da kuma film ɗin Saving Private Ryan. A ɗaya gefen kuma director Martin McDonagh ya lashe lambar yabo ta wanda ya rubuta labari mafi inganci yayin da Colin Farrell ya lashe lambar yabo ta jarumin da yafi fice a fannin wasannin barkwanci. A fannin jarumin da yafi fice a wasan drama kuwa Austin Butler ne ya lashe lambar yabo saboda rawar da ya taka a fim ɗin fitaccen mawaki Elvis. Ita kuwa Kate Blanchett ta lashe kyautar jarumin da tafi iya wasan kwaikwayo da fim ɗinta na ta. Yayin wannan biki na Golden Globes, jaruma Angela Bassett ta kafa tarihi inda ta zama ta farko daga kamfanin shirya fina-finai na Marvel da ta lashe lambar yabo ta Golden Globes da fim ɗin nan na Black Panther Wakanda Forever.
Weeping may come in the evening, but joy comes in the morning.
Jaruma Angela Bassett kenan take cewa ta yi ka sha kuka da daddare amma kuma ka waye gari da farin ciki. Mun faro wannan tafiya ne da nuna ƙauna inda muka yi ta faɗi tashi a tare.
With love, we mourned, we loved, we healed.
Ita kuwa Ke Hu Kwan, ita ta lashe jaruma da tafi iya marawa babbar jaruma baya, inda ta samu kyauta da film ɗin Everything Everywhere All at Once.
More than 30 years later.
Kwan ta ce bayan sama da shekaru 30, wasu mutane biyu sun tuna da ni, yarinyan nan ƙarama, inda suka sake bani wata dama don na nuna hazaƙata.
And they gave me an opportunity to try again.
Baya ga haka an karrama jarumi Eddie Murphy da lambar yabo ta Cecil B. DeMille wannan da shine karo na 80 da ake gudanar da wannan biki na Golden Globes wanda akan yi shi shekara-shekara a nan Amurka. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan mako sai kuma wani jiƙon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.